igu gelme digelim angasa agala gre mosa wonsan tamana andal khalawya daktama durnasan inken Zainabu Abubakar ta sanga sara marawelan da sasaba nan ne tarwa itwagga su duban nishil
kalaura aure ban taba sanin miji ba
kalawur zidiya alis kindibi a shewayen sahi wani ajilne ligmat ajinnose anse bideda anne warza da samirwa ozela warjole sanane kindibi sigan smoshadan warsen mundehe angani sashik alukut uga adugura felsa turjigen azalaf wa felalla nakukwa anne waramerawa ijilwa satkar sadan dagazalaf iktabtakar dinamishi oseddu ikeri wonnadanin yasagra wulata na refraga janguwan masajinai
shine yanayi in tahir inda na
wi adagmara wanga sa tagazandi da wannan tanin kiwuna da gal khalabu da warnan makkan feli ban masnata annazo kai waran barar wangini geleman anta gasi gelemana gwarawa gas ya gotni musani tiwayen sam kwa musani man sanda in ken Zainabu ta sanda gasaddan ne cikmadda cincinnet
sireniwa tabakwe babana
kindibi asige satilila addanin wardagaris kala wurjig mai felajastan alhalat tahi annuna tala yasakharke makkar e da gwazekka asina yatli ya gaggota warsene da gwaze da gaga tumudurtin kala wurzide doso ose da gwar feltarait tom khartit tzibbu muta wantana yitalla citawan kullad da denat tinni adzide wa garagi wannit tinnan turzaji takribarari nakiyan wurle walart kindi bigas wajen lilan
ba ta iya kurata dan dana kuwana
an ta gasbarar te girgi sai moshi te matte in kisa ne kena gwarawai wartuzo an na sawa dan te delta in google la medi gele manin ke wini muko zantan tan tam da ta san da gasanta adda bazan Zainabu zigarta kurs
to dan da ka ana ai ho dan da ka
madda taro barar a to ta sirtuka wurtusnar ta wai ta wurtusne da gwayna soda kenan tanam arta min kullu al misalatan da felinki da madda ta barar ta akala kaddu e wai kaddu daga mani addana sawurcin yara felsin da wala nan ne turtucara ta mudretne da wurtucara
ko wata yara bude ita bai son ta bai son yatta
bararan gasamosan tinfi itemati da gadma rawina meda da gartwasan taqlan da khatum durt nasan
Shishi negra kon